Mujizuya yana isarwa an tarke sunani daga barin sunoni. Idan mutum ya bar sunoni shine zai sujada rafkanwa. Wa huwa li ziyadati, idan mutum ƙari yayi bada salami zai sujada bayan sallama. Wan naqsi, idan kuma ainihin ragi yayi, walin naqsi idan domin ragi ne au ijtimai ma ko haduwar ragin da ƙarin qablahu zai sujada kafin sallama. Wala ya takarraru bi takarrurihi, sujadan baya maimaituwa bi takarrurihi domin maimaituwan abinda mutum ya bari na sunna. Wayurimu lillataini ba'da salami, zai harama zai niyya domin ya sujada bayan sallama. Waya tashahadu zai tahiyawa sallimu ya sallama. Wa man saha anhuma, wanda ya rafkana ga barin sujada, fa'alahuma zai aikata su mata zakara duk lokacin da ya tunani zai sujada ba dai. Wahal yatashahadu, shin zai tahiyya lillataini qablahu ga sujada qablin, ko ba zai tahiyya tunda tana cikin sallah qaudani, shine akai magana. Fa in saha anhuma, idan mutum ya rafkana ga barin sujada biyin su qabli din kenan, fa'alahuma ba'da ya aikata su bayan sallama. Fa in dala, idan ku ainihin yayi sallama har lokaci yayi tsawo, dala fasulu rabi tsakani yayi tsawo, au in taqabat daratu ko alwalan shawarware, faqila wasu malamai suka ce tabdul shi kenan ta baci sallar kenan, waqila la tabdul wasu suka ce sallar shi bata baci ba. Illa an yatruka fidan, sai dai ya bar wani muhimmin aiki ne, kal julusil awwali, kaman zaman farko gaba ɗaya bari ta bai tahiyya ba, bai karatun tahiyya ba, bai lafazin tahiyya ba, bai zaman tahiyya ba. Wayar ji tarikuhu, wanda ya bar wannan zaman zai dawo ya zauna malam yasta illa alal ardi, matukar bai cira ta daga ƙasa ba. Fa in adaba da hu, idan ko bayan ya cira ta ya miƙe dawo ya zauna, bada da sallar ta ɓaci, fil asahi, a cikin magana mafi inganci. Illa an yarji asahiyan, sai dai idan ya dawo ya zauna din da rafkanuwa ne, au jahilan ko da jahilci. Wa amal arkanu, amma rukunai, fala yujzi'u, baya isarwa illa al-itiyanu biha, sai kawo ta. Idan mutum rukuni ya bari a sallah, to ba abin da zai yi rama wannan rukuni illa ya kawo wannan rukuni. Malam ya fud mahallu talafi, matukar dai bagiran riska bai kubuce ba. Fa in fata, idan ya riga ya kubuce, misali har ya ruku a raka na biyu ya dago, to bada da cin rakatu wannan rakatu ta bace sake ta. Wa man zakara fi akhir salati sajdatan, wanda ya tuna da wata sujada a ƙarshen sallan shi, la ya'lamu mahalla, bai san gurin da ya bar wannan sujadar ba. To sajada yayi sujada, wa ta bi rakatin, kuma ya tashi sai ka raka a guda, tunda bai san a ina sujadar take ba. In jabu ne kasim, wannan a fitowar Abdurrahman din kasim kenan. Wa qala ashahu bi rakatin faqad ashahu, ko yace kai ba wata sujada, kawai raka'a ɗaya zai kawo, kuma wacece ya same ta. Wa fi kauniya min al-akhirati, a cikin kasancewan wannan sujadan da ya bari a raka'an ƙarshe ne, gashi yana zaune, to yasjudu la ghayr, kawai sujadan zai yi, tunda gashi yana zaune ya tuna bai yi sujadar ba, sai ya yi ta. Wa man jahila, wanda ya jahilci, kam salla, adadin abin da ya sallata, bana alal aqalli, ya gini a bisa mafi karanci. Fa in taraka al fatiha, ta idan mutum ya bar karatun fatiha min rakatin, a wata raka a cikin rakoyin sallah, ajzahu sujudu, idan yayi sujjadar rafkanuwa na qabli ya isar masa. Alal ashari, a bisa magana mafi shahara a wajen malamai. Illa an takuna sunaiyatan, sai dai idan sallar mai raka'a biyu ce, to ba zai yi ba. Wata tabdulu, sallar za ta baci, ala qaulil qadi, a bisa faɗin alqadi. Fa in taraka takbiratul ihrami, idan mutum ya bar kabbaran harama fa, ibtada ya faɗi sabuwar sallah ba ta yi ba. Wal mu'tammu, mai koyi da liman, yuhrimu, da ya samu yayi harama, wa yudriku, ya riski liman, ma'ana in ya zo ya harama zai riski liman, malam ya rika matukar imamu limamin shi bai ruku ba. Wakilin wasu malamai suka ce ko ya ruku malam ya fara da liman bai dago bai samu yayi kabbara yayi ruku, shi kenan ya riska. Fa in adraka raki'an, idan ya riski liman yana ruku'u, fa amkanahu, ya yi gare shi an yuri mai ya rama, wai jirka ya riske shi kabla rafi'i, kafin ya dago kan shi sa har sallar shi ta yi. Wa ba da rafi'i, in ko bai samu ya yi ruku'u ba, sai bayan liman ya dago daga ruku'u, as-sahihu, ingantaccen magana, annahu yabtadi'u, zai fara sabuwar sallah, wannan ba ta yi ba. Wakila ma wasu malamai suka ce in kabbara yin ruku'i, idan ya yi kabbara ga ruku'un, maza ya zarce, misali mutumin da yazo zai yi sallah kabbaran da yayi din ba kabbaran harama ba a zuciyar shi sai yayi kabbara da niyan yin ruku amma ita ce kuma kabbaran shi na farko to yanzu ya ci gaba da sallah wa ada ya saki wannan sallan ijaban a matsayin wajibi tun da ya bar kabbaran harama wa qala ibn majushin yace zai saki amma istibaba a matsayin mustahabi tun da wannan kabbaran ai kabbaran farko ce ita ce tare waye jibin mu can mu mai koyi da liman zai sujjada da sawi imami domin rabkanuwar limamin shi in je liman yayi rabkanuwa shi ma ya kama shi dole ya sujjada fa amal masbuq wa amma masbuqi in sujjada imamu idan limamin shi ya sujjada kabla salami kafin sallama to sujjada ba zai sujjada tare da shi in ya riski ko da raka daya wa kama lil qada ibada salami zai miƙe ramu sallan shi bayan liman yayi sallama daga sujjada kan wa in sajjada ba'da salami idan ko liman zai sujjada ba dine lam yasjud ma'ahu shi ainihin masbuki ba zai sujjada ba din tare da liman ba sai dai wa hal yaqumu lil qada'i ba'da salami min as-salati zai miƙe ne ra musallan shi liman yayi sallama daga sallah ba zai saurari ba din sa ba aw min as-sujudi ko zai zauna sai liman ya gama sujjada ba din yayi sallama shine kaulani akai magana ne wayan jinin mutum mu ba da qada'ihi mai koyi da liman zai sujjada bayan ya rama sallar shi tunda wa masbuki kai tunda an tsere mar in an gama ba din ya tashi ji ko sallar shi ma sai ya sujjada ba din wal imamu yahmilu sawal mutum liman ya dauke rabkano mai koyi da shi wa bi ta'amudi tarki sunnatin bis sujudi wa adamihi qawlani an yi magana biyu cikin ganganta barin sujjada mutum inda gangan ya bar sunna zai sujjada ko ba zai sujjada ba shine akai qawlani wala sujuda li tarki fadilatin babu sujada dan mutun ya bar mustahabi wa amduhu al kalama mutun ya ganganta magana a cikin sallah lani islahi an je magana ba na jiran sallah bane mukminu mai bata sallah ne wa in kalla koda magana ya karanta ko harafi daya
na'am
lani sawi amma banda rabkanuwa magana banda inda yayi magana da rabkanuwa illa an yaksura sai dai magana yayi yawa ko da rabkanuwa ne zai bata sallah
na'am
wa su'alun tali ko utasun da atishawa wa galabatul buka'i da rinjayen kuka duk wannan sun yawa suna bata sallah wayu kilwa sahul hadasi rabkanuwan kari yana bata sallah ko da rabkanuwa mutum ya kari alwalan shekari ya sallar shi ta mushi wa galabatu da rinjayen kari dan ko da rinjayen shi wal qahqahatu kelkelewa da dariya shi ma ko da rinjaye ko da rabkanuwa mutum ya kelkele sallan shi ya baci lakka busum amma banda murmushi ba ya baci sallah wa ya sujudu lahu shin wai mutun yayi murmushi da rabkanuwa zai sujada rabkanuwa da hu gare shi kaulani shine ya kai magana wattana nu gyaran murya in zahara minhu maqadul hurufi idan maqadul huruf ya bayyana daga gyaran murya fa kal kalami kaman magana ne gyaran muryan yayi amma an kan baka bayaro zaka iya rubutawa kaman yana aham aham kaga alif ha babba mi ara kaga zai rubutu wannan kaman magana ne wa illa amma idan gyaran muryan ba zai rubutu ba kawai yayi gunguni ne ta ciki da wannan bai bace sallah ba kaman magana ba
na'am
walau jabada amma koda irin wannan gyaran muryan da ba harafi din da zai yi nisa ya dade yana yi bai haisu ga yiru nazmar salati yadda zai jirkita tsarin sallan abu dalaha ya bata sallan wa in wajaba koda ya kama shi dole
na'am